Adia Awil Alisi. Well, maybe Lama, when I was under hunting. To is the uncle, is it a Mako de Badaba? Ba Anna Jara, the Tama is the Anna. Come up, I have to lie with the biblical and the uncle. What to that? Calamia came a thousand. What to the Anna till Calamia came a car alcohol? But I'm waiting to stay Anna. Bancin tana jara kuma yaggo da inda take tarowa ba kowane suna za ta tara jara ba sannan ba ko ina za a amfani da ita ba ana amfani da ita ta jara din da nuhun isti'ana wa addi kuma kai ta adiya da ita ga hilin da Allah zai kamar marartu bi zai dan marra lazimi amma in ga ba sai shi ta adiya zuwa gaba
awil kuma kana tawili da ita hurhure kamar kace ishtaraitu farsana sai dokin ga bi alfi dirham wato badali atuna hurhura su da su kamar sai walina sai ko ku ulaika allazina ishtaraw alhayata ad-dunya fil akhira ay tuwal al-akhira hurhura al-akhira kaga nan ba yi wali a kai hurhura alsiki sannan kai ilsaki da ita ana ilsaki da ba amma wannan sa hubiru usu ku shafi kanu ai alsikul mashabe ba ku lika shafar da kai ka koyi bisa hullo ko rawani to da ko wa muslima wa nan wa an da hanti wanda kai hurta bi hada ita muslima a wurin ba sai wa aka hurta ba sana misalin ba
na'am
kamar duk ita kasau ba na sai san ma su hanga bai darazi da shi da zane ne ai ma a darazi ko zahabtu bihi ai zahabtu ma abu ce zahabtu bihi na ta da shi ai tare da shi ka hurta ta wurin ma wani kuma akan hurta ta wurin min kamar sharisu jima'il bahaj ai min ma'il bahaj